Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da yammacin yau Alhamis, 5 ga watan Mayu shekarar 2020. Aisha Ma'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an sojan sama na Najeriya sun yi nasara akan harin da suka kaiwa maboyan yan bindigan da suka afkawa wasu garuruwa da ke kananan karamar hukumar Igabi a Kaduna. Haka nan kuma za ku ji cewa yan kungiyar Boko Haram sun sake kai hari garin Dapchi da kuma Dambuwa jihar Yobe da Borno. Kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na rana dazu, jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger PNDS tarayya ta bada goyon bayanta akan kaddamar da binciken ba da dakar makudan sefa a ma'aikatar tsaron kasar.
Makudan kudin da ake sawa a wannan ofishi don saboda kyautata tsaro a cikin kasarmu, annan yana so ya tabbatar da cewa kudin nan suna shiga hanyar da ya kamata su shiga.
To, wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan al-Mundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar ma da ma kasashe wato masu makwabtaka da ita? To, akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To, ma amma yanzu bari Hadiza ta karanto mana cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Kenya tana radadin sakamakon tattalin arzikin coronavirus duk da cewa ba a samu wanda ya kamu da cutar a kasar ba. Yayin da harkokin shigowa da kayayyaki daga kasar China ya fadi saboda hana zirga-zirgar mutane da kayayyaki. Kamfanonin jiragen sama suna asara kuma kananan yan kasuwa a Kenya sun ce suna fargaba cewa hannayen jarinsu zai karye dan ba da jimawa ba, hakan zai sa su daina kasuwanci. Babu wasu ayyuka na kare ciki dan kwanakin nan a wata tashar sauki kayayyaki da ke tashar jirgin ruwan Kenya da ke Mombasa. Balkewar cutar coronavirus ta kawo jigilar kayayyaki daga China ya tsaya cib. Kananan yan kasuwa na Kenya sukan dogara da masanantun kayayyaki daga China waɗanda galibi ana saukar da su a wannan tashar jiragen ruwa. Senator Massachusetts Elizabeth Warren ta kawo ƙarshen neman takarar shugabancin Amurka a yau Alhamis bayan kayar da ita da ta sha a jihohi 14 da suka gudanar zaben fitar da dan takara a wannan makon da ya hada da kayar da ta sha a jihar ta inda ta zo ta uku. Mamacin ba burin mu ba, amma abinda muka yi tare da abinda kuka yi ya haifar da sakamako mai dorewa, in ji Warren ta fada wa ma'aikatan campaign ɗinta. Ba mu cimma burin mu ba, amma yana da muhimmanci kuma sauyen da za su nuna nan gaba a shekaru masu zuwa. Warren, wata tsohuwar malamar koyar da harkokin shari'a a Jami'ar Harvard, ta faɗa wa manema labarai a wajen gidanta da ke Cambridge, Massachusetts, cewa ba za ta yi saurin goyon bayan ko ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kan gaba ba, wato tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden ko kuma abokin takararsa na siyasa Senator mai wakiltar Vermont Bernie Sanders mai fafutukar tabbatar da ra'ayin demokradiyya mai ra'ayin kansa. Ta tattauna da dukansu biyu a lokuta daban-daban a jiya Laraba. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da bincike kan laifukan da dukkan bangarorin suka aikata a yakin Afghanistan. Wata ƙaramar kotu ta hana wannan yankuri a bara tana cewa kamata yayi kotun ta mai da hankali kan ƙararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗanda ake tuhuma. Kasar Amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifukan yaƙi a Afghanistan kuma bata amince da kotun ta ICC ba. Afghanistan ma ta nuna nata rashin amincewan, tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken. Kungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama sun yaba wa ICC akan ƙara haƙƙin waɗanda lamarin ya shafa da kuma buɗe hanya ga Amurka da ta yi bayanin ayyukanta a karon farko. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya rage kai ziyara a kasar Japan da aka shirya a wata mai zuwa yayin da kasashen biyu suke mai da hankali akan yaki da cutar coronavirus da ta shafi mutane 95,000 a cikin kasashe sama da 75. A yau Alhamis, jami'an China da Japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta zi har zuwa wani lokaci a nan gaba. A kasar Japan an samu sama da mutane 1000 da suka kamu da cutar, da yawa daga cikin su suna daga cikin jirgin ruwan da aka killace shi tsawon makonni tsaye a tashar jirgin ruwan Yokohama. Yayin da kwayar cutar ta isa sauran yankuna na duniya, gwamnatoci na daukar nasu matakai, ciki har da rufe makarantu, hana manyan taruka da kuma takaita shigar baki daga wasu kasashe.
Da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma bari mu koma fagen rahotannin namu. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yakin ta sun halaka ƴan bindigar da suka kai hari wasu garuruwa a karamar hukumar Igabi. Yayin da kuma masana ke ta tafka muhawara kan alfanu ko rashin alfanun sulhu da ƴan bindigar. Hassan Maina kaina gare ka.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya shaida min dazu da rana cewar jiragen yakin su sun cimma ƴan bindigan nan da suka kai hari a garuruwan Marina da Kerawa a karamar hukumar Igabin jihar Kaduna, kuma an gama da su.
Wannan abin nan mataki da aka dauka har yanzu ma ana kai. Akwai jiragen mu wanda suke Kaduna wanda suna leka, you know, suke da kamera, masu kamera, akwai kuma masu yaki. Dukan su kuma sun dauki matakai a lokacin da aka yi wannan hari din, kuma sun cimma waɗannan mutane, kuma mun tabbatar da cewa lalle ba za su zama suna nan ba balle su ce za su halaka mutane haka kawai.
Kazalika shi ma kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar Kaduna, Samuel Arwan, ya ce jiragen yakin saman Najeriya lalle kam sun gama da waɗannan ƴan bindiga daɗi.
Sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari wayannan ƴan bindiga daɗi, kuma su ma ɗin an samu nasarar murkushe da yawa daga cikinsu ta sama, bayan da sojan sama suka biyo su. Duk wani abu wanda ya kamata a yi ana yi domin a gan bayan wayannan ƴan bindiga daɗin wanda suke farawa mutanenmu wanda ba su ji ba. Ba su gani ba. Har wa yau kuma gwamnatin jihar Kaduna ba za ta shiga wani sulhu da ƴan ta'adda da mutane waɗanda suke wa talakawanmu mutane bayan Allah ke sanjilla ba.
Yayin da gwamnatin Kaduna ke cewar ba za ta yi sulhu da ƴan bindiga daɗi ba, ita kuma gwamnatin jihar Katsina cewa take yi, lallai tana ganin alfanun wannan sulhu. Abdu labaran malumfashi shi ne kakakin gwamnan jihar.
Tun da aka yi wannan abu an samu sauki kwarai daga kanye wajen sama da wajen wata biyu, ba a ji an ce yau an kai wata hari ba ko fanna, sai na kwanaki wajen sati uku da suka wuce. Tun daga kuma sati uku da ya wuce ina ba a sake samun irin wannan ba a dai jihar Katsina har yanzu kuma.
Kwararru dai kusan za a ce sun yi ittifaki akan rashin cancantar yin sulhu da ƴan bindiga daɗi. Manjo General Junaidu Sani Bindawa, wani tsohon babban hafsa ne a rundunar sojan Najeriya.
Shi gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai yana da alƙiblar da ya kalla, kuma ita magana a zauna a yi sulhu da ɗan ta'adda. Ko da yaushe za ka je sulhu, ya kamata ka je sulhu kana da ƙarfinka. Ba ka je sulhu ba lokacin da wai yanzu sun shiga sun kashe mutane a ce gwamnatin Kaduna ta shiga ta je ta sulhu da su. Na yarda da abin da ya ce daidai ne.
Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce duk fa da wannan sulhu da ƴan bindiga daɗin, har yanzu ana nan ana ta kashe-kashe a inda aka ce an yi wannan sulhu.
Shi El-Rufai, shi gwamnan Kaduna yana da hujja. Ba yadda za ka yi ɗan ta'adda ka tsaya ka ce za ka yi sulhu da shi, har yanzu a ko jihar Zafara akwai ana nan ana ta'addan jinna har yanzu. Jihar Katsina ana kashe-kashe har yanzu. Shin ina sulhun da gwamnati yake yi da su, kuma a ina ake sulhun nan? Wannan sulhu da gwamnatoci da suke yi a iya wasu da zai yiwu ba.
To yanzu menene abin yi?
Wannan abin sai gwamnatoci biyu sun haɗa kai, ya kasance Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna da Niger su haɗa kai eh to ga abin da yake don ta dan cin abin da yake nunawa in an yi sulhu da wasu anan na daidai wasu sai su sake shigowa su ce ba da su akai ba su wanda aka yi sulhu nan da su kuma sai su matsa zuwa wani jiha din to kaga kana dauke miki ne daga wani sashi na jiki kamar da shi wani sashi in ba an tsaya an dauke shi an haɗa kai ba ya kasance a yi sulhu ne da za a yi kowa da kowa na ciki zai yiwu ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yayin da hukumomin tsaro a Nigeria suke cewa sun karye lagon ƴan Boko Haram, al'ummomin garin Dapchi a jihar Yobe da kuma al'ummomin Dambuwa sun tsinci kansu cikin halin tsoro da tashin hankali a jiya sakamakon wani hari, wani sabon hari da aka kai musu da maraici wanda ake zargin cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka kai. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya ruwaito.
A jiya da maraice daidai mutanen garin Dapchi da ke jihar Yobe suka sake samun kansu cikin wani halin kakanikayi sakamakon wani hari da ake san cewa ƴan kungiyar Boko Haram sun kai kan mazauna garin da ya sa mutanen garin tserewa da kuma ta kai ta zirga-zirga kan titin garin cewa wannan hanya na garin Dapchi ne ya haɗa wasu garuruwan da ke jihar Yobe. Tunda misalin karfe 5 na maraice ne daidai mazauna wannan gari na Dapchi suka dinga jin karin harbe-harbe mai karfin gaske da ake san cewa ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane haɗa ma da jami'an tsaro su da cewa babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaro amma mazauna wannan gari na bayanin cewa wannan mahara sun shigo garin ne da marace suka kuma dinga misaya wuta tare da jami'an tsaron wasu kafafen yatsa labarai dai na nuna cewa wannan hari ya yi sanadiyar wasu jami'an yan sanda guda biyar yayin da wasu ke cewa sun zata hakan sai dai babu wani bayani daga hukumomin tsaron kasar na tabbacin wannan rahoto ko akasin hakan dalilin zanta da wasu mazauna wannan gari ta wayar tarho wanda kuma suka shaida min yadda abun ya wuka na kamar haka
daga dai abun da ya arun can muna can bayan gari wajen makabarta inda muka je muka gudu muka fake din muna gani ana tarbiyar da abun da ya fi karfi sai muka jarbe ya koma can jikin makaranta harbin ya rabu biyu
haka
wa'ancan suna yi a can ba makarantawa nan suna yi a nan bakin kan na sojojin can daga baya kawai sai muka ga an cinna wuta to amma wukan naye daga cikin gidansa ne suka shiga suka kona wani mota kuma suka cawa kafin wuta da sauran gidajen sauran jami'an tsaro
haka
to da suka kokona dai daga baya bayan abun ya lafa dai ai kafin aka kona da sauran gidajen su gidajen jami'an tsaro kuma daga baya dai da muka zo da muka ga abun haka ne gidajen su na bakin kwalta da inda suke din ne aka kona
na jami'an tsaro kenan
da kuma can police suka je suka kona mota guda daya na jami'an tsaro
to su jami'an tsaro ina suke haraka kona musu kayan haka sun bar wurin ne ko me ya faru
to sun je ana gama sun yi iya na su kokarin wallahi Allah zai saka musu da alkhairi sun yi kokari iya kokarin su abun ya fi karfin su
kuma jiya Laraba ma dai sai da aka ce wasu maharan sun kai hari a garin Dambuwa da ke kudancin Borno wanda ya sanadiyar wasu mutane ciki har da jami'an tsaro wanda tun a jan zan tada wasu mazauna wannan garin na Dambuwa ga ma abin da wani ganin ke cewa
gaskiya gwamnati ya samu mutane mutum 40 da daya wanda ya samu yasu a cikin 40 da daya din su guda takwas su dan da sauki kuma aka yi musu dressing aka sallame su guda 31 su za a dan shawara a duba lafiyarsu aka ce suna asibitin yana ƙanana da mata akwai dan manya-manya guda hudu haka tsakanin su sannan akwai to kuma ba mu gara idan mu ba su muka jiriya mu sojojin su guda shida ne aka ce su din mu da idan kuma guda uku wanda sun jira wani haka ya ce akwai wata mata wanda aka harbe ta taka tana da goyo nama ta rusu sai akwai sigilar jirgin guda daya akwai kuma sigilar ce guda biyu wannan su ne abubuwan da idan muka tabbatar sun rusu
sai dai daga bisani gwamnatin jihar Borno ta fidda sanarwa dauke da sa hannun gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ta hannun mai magana da yawun gwamnan jihar Borno Alhaji Isa Umar Gusau wanda ke nuni da cewa jami'an tsaron sun samu nasara akan waɗannan mahara wanda har ma sun samu damar kwato wasu motocin yaƙi guda 19 na waɗannan mahara da kuma kashe wasu da dama daga cikin su sakamakon harin da mayakan sama da na ƙasa suka dinga yi musu tare da sauran jami'an tsaro sannan kuma sanarwar ya jaddatawa al'umman garin Dambuwan game da waɗanda suka rasa nasu da ma jami'an tsaron da aka rasa sakamakon wannan harin da dai wasu daga cikin su wanda wannan harin ya ritsa da su Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To Allah ya kyauta. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kakon lambar da za mu kira wato alamar tari 1-202-205-6555. Tambayar ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Niger za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe ke makutaka da ita? To sai ku kasance da mu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka da ke kan faifai.
Lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
Daga Sokoto ne.
Allah kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To garin Rigasa wake kan layi.
Murtala.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka? Ka ji maudu'in namu.
Eh, naji. To gaskiya kasar Niger ta zama abun koyi da shugabannin Afirka, har wanda suke ganin su ma manya ne Afirka din shugabannin. To haka muke so, kin ga mu nan wai an ce bangaren tsaro ko nawa ka kake ba a bincike, ko muna tsoro a cire wannan dokar na security vote kamar da Niger suka dace bincike a wannan bangare mu ma nan fa ba a cire wannan security vote din ba in duk abin da ka kashe bangaren suci ka fito kai bayani in kai almundana a gane EFCC ta kama ka amma wannan rashin binciken nan na kun tsaro shike sa rikici ma yake karewa dan wasu ta bayar da wannan dama suna azurta kansu mun jinjina ma jami'an Niger da suka ba da dama ayi wannan bincike hakan wa muke so a Nigeria da sauran Africa dinga wannan bincike in Allah da
ta mun gode sosai malam Murtala da wannan ra'ayi naka yanzu daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Sokoto wake kan layi daga Sokoto
ina magana da Abdullahi Masallaci Sheikh Usman Gompodi a Birnin Sokoto.
Samana Abdullahi menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu?
Allah ra'ayi na wannan abin da jami'an da ta gabatar su Allah ya daidai mu ba mu ta fata a nan Najeriya a dauke ni mataki. Na wannan binciken da ake yi a halin yanzu a jami'an da jar.
Haka.
Nan Najeriya hakika al'amari ba da kala ta yawa. An su mafita amma muna fata Allah shi muna mafita ta alkhairi
amin
na gode
kuma mun gode da wannan ra'ayi naka daga jihar Sokoto kuma bari mu tafi jamhuriyar Niger wace kan layi daga Niger
kun kuma gana da Alhaji Sani ne kafin daga jamhuriyar Niger jihar Tawa birnin Kwami
to Alhaji Sani menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu
eh lalle ra'ayina na ji dadi kuma ina jinjina muku abinda nake so in yi karin bayani akan ta matsayina na dan kasa abinda government ta yi niyya wannan ta dauki mataki kwakwara bisa gare shi saboda idan ba haka nan to a gobe ma wasu za su ga hanyar shigowa a yi wannan niyya da ya dauka mutane na nan 'yan kasa na saurare shi cika ta kuma ana jinjina musu idan ya cika ta a gaskiya in ba a haka nan to abin zai lalace
alhamdulillah
wannan shi ne ra'ayina ina goyon bayan daukan matakai sosai bisa ga wannan kuma a bari ta huce shi ke sawa
a sabon rabon wani
a bari ta sanyi a tsaya wani shawarce
haka to mun gode sosai Alhaji Sani da wannan ra'ayi naka daga jihar Niger kuma ga wani akan layi daga ina ake kira wake kan layi kuma daga ina ake kira to masu sauraro har yanzu dai layin mu a bude take ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan maudu'i namu wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Niger za ta yi wajen yaki da ta'addanci a kasar wake kan layi
ina magana Musa ne daga Bini
Bini jihar Edo kenan
eh jihar Edo kenan
to malam Muktar menene ra'ayinka
ni ra'ayina gaskiya na ji musu dadi sosai da wannan abin da yake suke doka banaki a kai
me yasa
saboda gaskiya abin farin ciki ne sosai na aibin ciki akan lamari kuma ina fata a Najeriya Allah ta binciki da ban tsaro domin ina hajjiya gaskiya da hannun jami'an tsaro akan wannan irin take wannan Najeriya a jihar Edo Najeriya
to amma ya kake gani wani irin tasiri wannan bincike zai yi akan yaki da ta'addanci a kasar Niger da ma Najeriya
gaskiya yana mai majin sai matuƙa an ce za a dauki mataki mai kyau domin matsayin akwai shi ne a cire saurayi na farko na biyu kuma sazan idan aka ji za a dauki jama'an irin ma'aikata haka da sauransu za a ga dauka cewa wane ne dokar gwamnati na dauke shi
haka
ya ga ba cikin da ake dibi ba
to mun gode sosai malam Muktar da wannan ra'ayi naka har yanzu dai masu sauraro layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in mu na yau tambayar mu ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Niger za ta yi wajen yaki da ta'addanci a kasar da ma kasashe masu makwabtaka da ita to ga shi mun samu wani kira daga Bauchi wake kan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to malam Haruna menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu
eh malam Ayuba
malam Ayuba
eh to gaskiya wannan abin da suka yi yayi daidai ko abin da aka ce za a yi bincike a harkan tsaro to wannan abu ne mai kyau domin in babu tsaro ai ba za a zauna lafiya a kasa ba sannan kuma muna kira ma kasashen Afirka
ina ga tasirin wannan bincike da aka kaddamar akan ina ga tasirin da wannan bincike zai haifar akan a yaki da ta'addanci a Nijar da kasashe masu kwan makwabtaka da ita.
A kwarai zai yi tasiri kwarai da gaske wajen kawo zaman lafiya a ƙasar Nijar da kuma ƙasashen Afirka. Daga ƙarshe kuma ina muku fata alkhairi, Allah taimake ku. Akwai wani mai sauraron ku Malam Kani Tonga mai Angale katin Madaki unguwar Badau, yana muku fata alkhairi, yana tare da ku, ku tashi lafiya. Nagode.
Amin ya rabbi, mun gode sosai Malam Ayuba. Har yanzu dai layin mu a buɗe yake, masu sauraro ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin mu ku akan wannan maudu'i namu. Tambayar kuma ita ce, wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar Kal Al-Mundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe masu makwabtaka da ita? Tumadala. Masarar har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Agogon mu a nan Washington na cewa karfe 4:45. Ga shirin mu na gaba.
Kamar kullum a yau ma za mu fara ne da bayanin yadda aka fafata tsakanin kungiyoyin ƙwallon kafa rukunin Premier a sati na 22. Jagorar club din wato Plateau United ta samu nasara akan jiga Golden Star da ci 2-1, a yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Lobi ta samu nasara akan Kwara United da ci 1 mai ban haushi. Ita kuwa Kano Pilas ta lallasa club din Dakada da ci 2-0. Ita ma dai club din Heartland bata ji da daɗi ba, domin kuwa club din Rivers United har gida ta bita ta zurara ƙwallaye 2 a ragarta. Mungiyar ƙwallon ƙafa ta Ifeanyi Uba ta sami nasara da ci 1 mai ban haushi akan club din MFM, a yayin da Rangers International ta sami nasara da ci 2-0 a tsakaninta da club din Adamawa United. Sai club din Wolves da ta jefa ƙwallaye 3-0 a ragar Sunshine Stars na garin Akure. Sai club din Abia Warriors ta sami nasarar jefa ƙwallaye 2 a ragar Akwa United, a yayin da ita ma ta jefa ƙwallo 1 a ragarta, wato Warriors din kenan. Daga ƙarshe kuma Uki Torres a Bauchi ta sami nasarar jefa ƙwallo 1 mai ban haushi a ragar Nasarawa United. To idan muka leƙa fagen zakarin ƙwallon ƙafa na Turai kuwa, wasu sun ga da kyau, wasu kuma suna cizon yatsa. Domin sanin irin wainar da aka toya a wannan rukuni, na gayyato muku Malam Abu Ubaida domin yi mana jagoranci.
To, kafin abin da yake wato makonni da mako da ya gabata aka fafata wasannin da manyan kungiyoyi wanda sun shahara kuma suna da tarihi a gasar wasannin lafiyar Turai, kuma wasa kuma ta musu da daɗi ba, saboda wasannin ya jujjuya baya ba a yi tsammani ba. Musamman kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wasannin ka fafata da wannan wasa ya zo da mutane da mamaki, to amma ya bayan ganin da Manchester City da Jan Tavares su da suka hankawa sosai a kasar da kan nake Turai ba, zai tarihi da kocin nasu nan zai kafi wato Pep Guardiola a wasan da kan nake Turai a kan ta yi tasiri kuma wajen taimakawa kungiyar ta Manchester City ta doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wasan da kan nake Turai. Kuma rabon da Real Madrid ta fita wannan wasa na zagayo na 16 a wasan da kan nake Turai tun lokacin zuwa yoshi murmu shekara ta 2013, to ba ta ke fitar da ita kundin ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wannan mataki na ke fawa bai kwallon wato zagayo na 16 ba. To kuma ita Liverpool wanda ta kyautu da kambun yanzu haka a wasan zagayo na farko wato kungiyar Atletico Madrid ta doke ta da ci 1 mai ban haushi, a wasan zagayo na biyu kuma Atletico Madrid za ta yi tattaki domin ta bauta fafata da ita da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a filin wasa na Mr. Clasico de Papa da ya kasance wato wasan habayya. Wato wannan wasa ya ba wa mutane mamaki, to amma na sai dai cewa ita kunda kullum ka tafi Barcelona ba ta kan gariyar ta yasa aka samu nasara wato a kanta. Don bayan tashi daga wasan wato jango da kullum ka fata Barcelona da Lionel Messi ya tabbatar da cewa duk irin wannan kungiya da kuma sauran wasan da rasu to ya cire tsammani a wasan da kan nake Turai da kuma lashe gasar wato Najeriya.
To na gode Malam Ubaida.
Yawwa. Yanzu ta kasance kenan. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta ce a shirye take ta biya 'yan wasan Ghana Black Stars $2,500 idan suka yi nasara a wasan neman gurbin.
sama sauraro da takaitattun da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na dare a yau Alhamis 5 ga watan Maris ta shekara ta 2020 sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto mana labarai da kuma Daniel Brown wanda ya shirya ya kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya ma'assalam.